Records.
Bravo Master.
Nene chichira nsuhu ya manisa Ya itapia bazanyu iya chamasa
Nene chichira nsuhu ya manisa Ya itapia bazanyu iya chamasa
Zanyu ufudake
Zanyu ufudake
Zanyu ufudake Tada mana
Zanyu ufudake
Shiru ina saura rune domin batun ki koyi shi da burge Butan ni godiya ga wacce take sona wacce duk ya ba ta barin gona kullum farin ciki cikin shi take jana ko da ina fashi a haka tana dina ko kuskure ne a gurin ka dai dai na ta fishi kullum a cikin tunani na ita ce kai take boya aibina bata fada wa kowa sirrina
Records.